This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake da saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin jan ragamar shirin.
Wasu mahara dauke da bindigogi sun afka garin Kwanan Mariga dake karamar hukumar Rafi ta jihar Niger, inda suka kashe mutane hudu tare da jikkata wasu mutanen uku.
To bayan wannan rahoto daga Nigeria, sai kuma mu garzaya zaura majalisa a birnin New York, inda ake ci gaba da taruka. Kana Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da shugaban Russia Vladimir Putin sun bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna yau Litini a Majalisar Dinkin Duniya kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru hudu ana yi a Syria. Gabanin ganawar gaba da gaba ta manyan shugabannin ƙasashen duniyar biyu wadda za a yi a wani lokaci yau din nan, Obama ya gaya ma babban taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara cewa bayan zubar da jini sosai da kuma tashi-tashin hankula, bai kamata Syria ta koma yanayin da take gabanin yakin ba a gwamnatance. Yayi kiran da a kirkiro tsarin demokradiyya wanda zai kai ga kawar da shugaban Syria Bashar al-Assad. To amma Putin, wanda ke jawabinsa a Majalisar Dinkin Duniya a karo na farko cikin shekaru goma, yayi gargadin cewa zai kasance matukar kuskure a ki hada kai da gwamnatin Assad a yakin da ake yi da ƴan tawayen ISIS da ke kokarin hamɓarar da shugaban na Syria. Yayi kiran da a kafa wata babbar hadaka ta yin fito na fito da mayakan ISIS, shigin gamayyar yaki da Hitler wadda ta yi yaki tare a yakin duniya na biyu. Obama ya ce babu wata sauƙaƙƙiyar hanyar yaki a Syria, to amma ya ce dole ne a yi amfani da diplomasiya don samar da yarjejeniya ta zama tare cikin kwanciyar hankali. Ya kira da shugaba Bashar al-Assad da cewa mutum ne mai son lugudan bama-bamai kan mutanensa, wanda ya ce hakan yaƙi ne da al'ummar duniya ɗaya gaba ɗaya.
Rundunar sojan Burkina Faso ta ce rukunin sojan da suka yi yunkurin juyin mulki a kwanan baya a ƙasar sun ƙi ajiye makamansu. Rundunar sojan ta ce ƙoƙarin da ake yi na ganin cewa waɗannan sojoji sun miƙa wuya ya ci tura a sanadiyar halayen rashin tarbiyyar na madugun yunkurin juyin mulki General Gilbert Dendere. Dangane da hakan ne ake sa ran cewa Majalisar Ministocin Burkina Faso za ta yi taron gaggawa a yau Litinin don sanin matakin da za a ɗauka, yayin da kuma ake kira a kan ƙungiyoyin jama'a farar hula da su fito su yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wannan al'amari. A ranar 16 ga watan nan na Satumba ne dai, dogarawan da ke gadin fada shugaban ƙasar suka kame shugaban gwamnatin rikon ƙwarya na Burkina Faso Michael Kafando, sannan suka ayyana cewa sun kifar da gwamnatin tasa.
Shugaban Iran Hassan Rouhani na shirin takaita ziyararsa a New York, inda yake halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Zai koma gida don a yi jana'izar alhazan ƙasar Iran da suka rasa rayukansu a cikin waɗanda aka tattaka a lokacin aikin hajjin wannan shekarar. Iraniyawa 169 ne ke cikin jimlar alhazai 769 da suka halaka a birnin Makka, kuma akwai wasu alhazai 300 na Iran da suka salwanta, ba a san inda suke ba da kuma abin da ya faru da su. An dai shirya shugaban Iran zai yi jawabi ga babban taron Majalisar Dinkin Duniya wanda har ma ya yi, amma duk sauran wasu hidimomin da aka shirya mashi an soke su. A jiya Lahadi ne shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei yake cewa wajibi ne akan hukumomin Saudiya da su nemi gafarar kasashen duniya kan abin da ya faru a kasar tasu.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata kasashen gabashin Afirka da suka taimaka aka sake cima yarjejeniyar zaman lafiya a Sudan ta Kudu su farfado da wannan hubbasan ta hada kuma da sa bakin al'ummar duniya wajen aiwatarwa saboda a samu a kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 20 ana yi. A wata hira da murya wato VOA Africa 54 a birnin New York, Kenyatta ya ce yin hakan zai kai ga samar da cibiyar ayyukan jin kai a Sudan ta Kudu, inda tashin hankalin ya tilasta mutane wajen miliyan 2 barin gidajensu, sai kuma a taimaka wajen kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tsakanin gwamnati mai ci da kuma 'yan tawaye. Kenyatta ya jaddada buƙatar kar a ƙyale gwamnati da 'yan tawaye kawai a al'amarin, amma haɗa da ƙungiyoyin sa kai da majami'u da sauran al'ummomin Sudan ta Kudu.
A wani al'amari mai kama da nuna goyon baya ga wata akawun karamar hukuma a Amurka wadda aka jefa kurkuku saboda ta ki ba da lasisin auren 'yan luwaɗi, Papa Roma Francis ya faɗi yau Litinin cewa mutane na iya ƙin aiwatar da duk wani abin da ya saba ma lamirinsu. Zan iya cewa ƙin yin abin da ya saba ma lamiri shi ma wani 'yanci ne, kuma wani ɓangare ne na 'yancin ɗan adam, shi ma 'yanci ne. Kuma duk wanda bai yadda wasu mutane su ki yin abin da ya saba ma lamirinsu ba, to shi ma mai tauye 'yanci ne, a cewar Papa Roma Francis a kan hanyarsa ta zuwa Rome a jirgin sama bayan ziyarar kwanaki 10 da ya kai Cuba da Amurka. Ya ƙara da cewa dole ne a yi la'akari da damar ƙin aikata abin da ya saba ma lamiri a duk wani tsari na doka, saboda shi ma wani nau'i ne na 'yanci, 'yanci kuma na ɗan adam, a cewar Papa Roman ya yi wannan bayanin ne bayan da wani ɗan jarida daga cikin tawagar 'yan jarida ya tambaye shi ko yana mai goyon bayan mutanen da suka yi a ta bakinsa aiwatar da abin da ya wajaba a kansu a matsayinsu na ma'aikatan gwamnati saboda dalilai na addini. Ɗan jaridan na magana ne kan Kim Davis, a kawun ƙaramar hukumar Rowan ta jihar Kentucky. An jefa ta gidan yari na tsawon wasu kwanaki a farkon watan Satumba bisa umarnin wani alƙalin kotun gunduma a Amurka bayan da ta ƙi ba da lasisin aure ga masu auren jinsi.
To, madalla, labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu fara takon a jihar Niger, Najeriya, inda aka kai wani hari da ya haddasa asarar rayuka da kuma jikata waɗansu da dama. Ga wakilinmu Nasiru Batsari da ci gaban rahoton.
Mazaunan garin dai sun ce suna zargin maharan Fulani ne da suka je garin don ɗaukar fansa a sakamakon kashe masu ɗan uwa a ranar Juma'ar da ta gabata. Rahotanni dai sun ce wasu matasan garin ne suka kashe wani Bafulatani bayan da suka yi zargin yana cikin ɓarayin da suka addabi jama'a a yankin. Ga dai abin da wannan mazaunin garin da abin ya faru a gaban idanunsa ke cewa.
Sunana Muhammad. So gaskiya an kashe mutane a nan garin tsakanin da Allah mutum hudu ne, waɗanda muka san an kashe kina a nan garin kwana.
Sun ɗauki kuɗi ko kuma su ɗauki kuɗi ba?
Sun yi halabi, ina ga sun rama gayya, amma ban ji labarin sun ɗauki wani kuɗi ko wani abu.
Shi ma dai dagacin garin Alhaji Usman Abubakar ya ce a halin yanzu suna cikin zaman ɗarɗar.
Halin tada hankali babu kuma daɗi.
Don me kake so a yi?
A yi gyara, a taimaka Allah ya tsare mu da wannan fitina.
Ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Niger ta ce ba ta ji daɗin aukuwar lamarin ba. Alhaji Abubakar Sadiq shi ne sakataren ƙungiyar a jihar Niger.
Gaskiya wannan labari bai yi mana daɗi ba ƙungiyance a matsayinmu na ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Niger. Kuma kaga saukan doka a hannu shi ke haddasa irin wannan labari.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ya ce tunima har sun kama mutane uku da ake zargin suna da hannu a kan lamarin.
Wanda kuma suka tura mu ko yanzu muna kan fitansu. Allah su kuma za mu kama su.
Wannan lamari na kai hare-hare na ƙara ta'azzara a nan jihar Niger. Ko a jajibirin sallan nan da ta gabata wasu 'yan bindigan da ake zaton ɓarayin ne sun kai irin wannan hari a garin Alawa, inda suka kashe mutane da dama a ciki har da hakimin garin da ma shugaban 'yan sandan garin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustafa, bari kuma mu nufi zauren Majalisar Dinkin Duniya inda shugabannin kasashen duniya suke babban taro. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tattauna da Saira Jibril, shugaban wata cibiyar da'a da ke halarta wannan taro, ga kuma abin da take bayyanawa.
Ana magana kan abinci, security na abinci, agriculture, ana magana na muhalli. Duk wannan in wanda yana zama a wani wuri ya san cewa wannan abu Allah ne ya halice shi, ya bada doka a lura da shi, da mutum, da hanyar abinci, da muhalli. Duk wannan suka haɗu abinda ake faɗa kenan. Amma abinda na lura kuma mun faɗa jiya cewa yaya babu wani platform wanda ana koya wa mutane akan conscience nasu. Zan baka gashi
wato su bincike kansu.
Kansu cewa ba dole sai akwai doka, akwai abubuwan wanda ya kamata, amma wanda ya san cewa abinda ya kamata yayi kyau kenan, daga gida za a koya musu. Daga gida don babu wannan cewa ana magana duk abubuwa da ya shafi jiki da abubuwa, amma zukatan halaye na mutane akan gaskiya babu office wanda yana lura da wannan. Shi yasa duk abubuwa da ake yi ko wasu ne abin da suka ga dama, ko wani ma ya saba ya abin shi ma yana cikin office zai yi abin da ya ga dama.
Wato ina fahimce ki, ba ku gamsu da yadda ake tafiyar nan ba tare da an gudanar da komai da komai cikin gaskiya, kuma ba a tafiya da su mutane na kasa su da kuke wakilta ba?
Gani su ka gani na nuna maka fa an manta da abin da aka yi signing tun 1945. Kuma Najeriya ba ya kamata ta koma ta ji abin da muke faɗi. In muka fara muna yi yanzu kwanan aka ce aiki na shine ethics and values, ko wasu kasashe sun gane suna yi, amma yanda muka fara cewa za mu yi a Najeriya ba su gane ba. So Najeriya tana da hanyoyin wanda za ta koya wa Afirka da duk duniya yanda za su yi abin wanda su koma wannan akan gaskiya da zuciyarsu na tsoro Allah, na bin gaskiya, na bada daraja wa rai na mutum.
Yanzu kamar menene kiranku?
Kira namu cewa ya kamata particularly Najeriya namu da Afirka namu su san cewa in ba su lura da maganan halin mutane, zuci mutane, conscience na mutum ba zai wuya. Don mu ne gwamnati namu ba mu zauna cikin lafiya, ga kashe-kashe, ga insecurity, ga shan kwaya, ga irin wannan family su fada rashin fata alheri a tsakaninmu. In ba mu lura da wannan ba, abun da zai sa family su zama akan lafiya zini zai shafi abin da zai same mu a cikin community namu. In community ta zauna cikin lafiya suna lura da juna, ai ba za samu rashin tsoro ba. Kowa su yana nan yana tsaro akan wanda zai kawo lafiya, zaman lafiya wanda zai kawo ci gaba da lura da muhalli.
To mai bada wato Saira Jibril kenan a hirarsu da abokin aikinmu Mahmud Lalo. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington yana cewa karfe 5 saura kusan minti wato 19. Yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin za ku ji cewa a kasar jamhuriyar Niger an jingine lamurran wasanni domin zaman makokin alhazan da suka rasa rayukansu a kasar Saudi Arabia.
Mu da kanmu ne muka gani, muka ce to abun bai kamata ba.
Duk da yake shugaban UEFA Michel Platini ya sha sukan lamirin shugaban FIFA Sepp Blatter dangane da zarge-zargen cin hanci da aikata ba daidai ba, to shi ma Platini bai tsira ba daga tuhumar zargin cin hanci da rashawa. Shahararren ɗan wasan Barcelona Lionel Messi zai yi jinya ta tsawon makonni 8. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Bari mu fara da Najeriya, inda ƴan ƙwallon ƙasar mata ƴan ƙasa da shekaru 20 wato Falconet suka doke takwarorinsu na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci 2-1 a wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta mata ƴan ƙasa da shekaru 20 ta shekara mai zuwa ta 2016. An fafata wasan ne jiya Lahadi a Kinshasa, babban birnin ƙasar ta Congo, inda Chinaza Ochendo da Chiwendo Ihezu suka jefa ƙwallayen da suka baiwa Najeriya nasara. Wasan ko shine na farko a zagaye na uku na wasannin neman gurbi, inda kuma kasashen biyu za su fafata wasan na biyu a birnin Abuja, Najeriya, a ranar 10 ga watan Oktoba. Zakara daga cikin su zai kara da zakara tsakanin kasashen Afrika ta Kudu da Zambia, wanda yayin nasara ne zai sami tikitin shiga gasar ta duniya ta baki. A halin da ake ciki kuma, zakarun kasar Faransa wato PSG ta soma zauracin dan wasan tsakiya na Najeriya da ke taka leda a club din Chelsea ta Ingila, Mikel Obi, da zara an bude kasuwar ƴan wasa a watan Janairu mai zuwa. Chelsea dai yana zauracin dan wasan baya na PSG din Blaise Matuidi idan aka bude kasuwar, don haka ake hasashen cewa Mikel ne zai mai gurbin sa idan har hakan ta faru. PSG din da ta lura cewar ko bayan Chelsea ma da akwai wasu kungiyoyi da ke zauracin Matuidi, don haka ne ta dogara da sayan Mikel domin mai gurbin sa. Mikel Obide ya sami karuwar tagwaye a ƴan kwanan nan, lamarin da ya ƙara bashi ƙwarin gwiwar ci gaba da zama a London a rabin kakar wasanni ta bana, duk da sha'awar sa da wasu ƙungiyoyi a wajen Ingila din suka nuna. A ƙasar Jamhuriyar Niger an dage dukkanin wasanni domin zaman makokin alhazan ƙasar da ma na sauran ƙasashen duniya da suka rasa rayukansu a lokacin aikin hajjin bana a ƙasar Saudi Arabia. Wakilin mu a Yamai, Suleiman Muni Barma, shine ya aika mana da rahoton na dage wasannin ciki ko har da gasar ƙwallon kwando da ake gudanarwa a ƙasar ta Jamhuriyar Niger. Ga rahoton sa.
Tun ma kafin hukumomin ƙasar ta Niger su bada sanarwar kebe kwanaki uku na zaman makoki domin nuna juyayi akan asarar rayukan da ƙasar ta huskanta lokacin turereniyar ta Mina, masu ruwa da tsaki a al'amuran wasannin motsa jiki suka yanke shawarar dakatar da dukkan wasu harkokin wasanni. Malam Saleh Amadu Gingare da na tuntuɓa ta waya ya bayyana cewa lura da halin da aka shiga ya sa suka ɗage gasar cin kofin basketball ta Meguniya da ya kamata a fara shekaran jiya Asabar a Yamai.
Mu da kanmu ne muka gani, muka ce to abun bai kamata ba, kenan mu ɗan ƙasa ne mun ji ciwo da muka rasa ɗan ƙasarmu can ƙasa mai sarki Makka, kenan da ma gwamnati ya kamata ya ce mu ne ya kamata ɗan ƙasa mu gwada gwamnati abun deja ya yi mun cewa kafin gwamnati ya ɗauki mataki da za a ce to gashi kwana kaza za a yi salloli a yi kwatiya da wanda sun ka rasa rayukansu.
Shin me zaka cewa ƴan ƙungiyoyi na basketball waɗanda kuka gayyata a cikin wannan wasa?
Wasan akwai shi kamar nan zuwa sati biyu wannan gasa da muka shirya, insha Allah za mu yi shi.
A ranar 10 ga watan Oktoba da ke tafa ne ake sa ran buɗe wannan gasa ta basketball, wacce ko baya ga kofin da za a baiwa ƙungiyar da ta zo a kan gaba, an keɓe wani tukuici ga ƙungiyar da ta fi kowace gwada ɗa'a. Haka kuma za a bayar da tukuici na Most Valuable Player, wato ƴan wasar da suka fi nuna bajinta a ɓangaren mata da maza, domin tunawa da wani alƙalin wasar basketball na jihar Zandar, Masaudu Ibrahim, wanda ya rasu a watan Maris ɗin da ya shige. Shugabannin wannan gasa ta cin kofin basketball Meguniya sun yanke shawarar tallafawa iyalin marigayin da kuɗaɗen da za a samu ta hanyar tikitin shiga wannan gasa ta tsawon kwanaki huɗu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Bye.
kwamitin kula da bin ka'idodi na hukumar kullon kafa ta duniya wato FIFA ya soma binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa akan shugaban hukumar Sepp Blatter wannan karon tare da shugaban hukumar kullon kafar Turai Michel Platini. Platini dan shekaru 60 da haihuwa shine babban abokin adawar Blatter wanda ya tasuka lamirin sa dangane da zarge-zargen cin hanci da rashawa. To amma shi ma bai tsira ba domin ko ya shigo ciki bayan da babban lauyan kasar Switzerland ya bude zaman sauraren kara akan Blatter. Ana zargin Blatter ne da rattaba hannu a wata kwangila da bata da amfani ga hukumar ta FIFA tare kuma da biyan wasu kudade ba bisa ka'ida ba ga shugaban UEFA din Michel Platini. Blatter ya musanta zargin kuma lauyan sa ya ce yana ba da cikakken haɗin kai. Kwamitin da yana binciken biyan kuɗi har fam miliyan 1,350 da Blatter din yayi wa Platini a shekara ta 2011 akan aikin da aka ce tuni an gudanar da shi shekaru 9 kafin biyan kuɗin da kuma kwangilar. Platini wanda yayi aiki a zaman mashawarcin Blatter tsakanin shekarun 1999 da kuma shekara ta 2002 ya amsa tambayoyi daga jami'an kwamitin. To amma kuma ya musanta zargin aikata ba daidai ba. Dan wasan gaba na Barcelona Lionel Messi zai yi jiya har ta tsawon makonni 8 ba tare da buga wasa ba sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa ta hagu a lokacin wasan La Liga da Barcelona ta yi nasara akan Las Palmas da ci 2-1. Messi dan shekaru 28 ya ji raunin ne a minti na 3 da soma wasan inda nan take aka sauya shi aka kuma zarce da shi zuwa asibiti. Dan wasan dan kasar Argentina ba zai buga wasanni 8 ba na gasar ta La Liga ta kasar Spain. To amma kuma ana sa ran ya dawo taka leda domin fafatawa da Real Madrid a ranar 22 ga watan Nuwamba mai zuwa. Fecewar ta Messi ke da wuya a wasan. Luis Suarez ya jefawa Barcelona kwallaye 2 da suka bata nasara akan Palmas, nasarar da ta sake maida ta matakin ta biyu a teburin gasar ta La Liga sakamakon kunnen doki da Real Madrid ta yi da Malaga ba wanda ya zura kwallo. Villarreal ce ke jagorancin teburin gasar da maki 16 bayan da a ƙarshen makon nan ta doki Atletico Madrid da ci 1-0. A Ingila kuma jagororin teburin gasar Premier ta Ingila din Manchester City ta kuma shan wani kashin karo na biyu jere da juna a gasar ta Premier sa'ad da Tottenham a ƙarshen makon nan ta farfado daga ci 1-0 ta kuma ya galaba akan ta da ci 4-1. Wannan ne kuma karo na 3 da City din take shan kashi a cikin wasannin ta 4 biyo bayan kashin da ta sha a wasan ta na farko na gasar zakarun Turai inda Juventus ta Italia ta doke ta. Wannan kashin kuma ya saukar da City din daga saman teburin gasar ta Premier a wannan makon inda a yanzu Manchester United ta haye sama da maki 16 bayan da ita kam ta yi galaba akan Sunderland da ci 3-0. West Ham ce ta 3 bayan da ta yi kunnen doki da Norwich da ci 2-2 yayin da Arsenal ta bi Leicester har gida ta lallasa ta da ci 5-2 inda ta daga zuwa matakin ta 4 da maki 13. Zakarun Ingila ko wato Chelsea ta kwaci kanta ne da kyar daga hannun Newcastle inda ta sami farke kwallaye 2 da Newcastle din ta jefa mata inda wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci 2-2. To sai dai har yanzu Chelsea din na a matakin ta 15 ne a tebur da maki 8 yayin da Newcastle ke ci gaba da fama a can kasar tebur a matsayin ta 19 da maki 3 kacal. A kasar Jamus dan wasan Bayern Munich Robert Lewandowski ya kafa sabon tarihi na zura kwallaye 100 a gasar Bundesliga a cikin kankanin lokaci fiye da duk wani dan wasan kasar waje. Lewandowski dan shekaru 27 wanda kuma shine captain din kasar Poland ya zura kwallaye 5 a cikin mintuna 9 kacal a wasan da Bayern din ta yi galaba akan Wolfsburg a tsakiyar mako. Kano kuma ya zura wasu kwallaye 2 a ƙarshen mako nan a karawarsu da Mainz. Dan wasan wanda ya koma Bayern Munich din daga Borussia Dortmund a shekara ta 2014 ya jefa kwallayensa 100 ne chip a cikin wasanni 168. Da wannan nasarar akan Mainz da ci 3-0, zakarun Jamus din Bayern Munich ta ci gaba da jagorancin teburin gasar ta Bundesliga tare da samun galaba a dukkanin wasannin ta 7 tare da tazarar maki 4 da Borussia Dortmund da ke binta a tebur wace ita kam ta yi kunnen doki da sabuwar shigowa Darmstadt da ci 2-2. Shak ce ta 3 tare da bambancin maki 1 tal tsakaninta da Dortmund bayan da ita ko ta doke Hamburg da ci 1-0 yayin da Wolfsburg da za ta kara da Manchester United a gasar zakarun Turai a tsakiyar makon nan take ta hudu a teburin Bundesliga din sakamakon kunnen doki da ta yi da Hannover da ci 1-1. A kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A wato Juventus na ci gaba da fuskantar koma baya tun somawar kakar wasanni ta bana bayan da ƙarshen makon nan ta kuma shan wani kashin a gidan Napoli da ci 2-1. Wannan ne karo na uku da Juventus din take shan kashi a cikin wasanni 6 na gasar, adadin kashin da ta sha a daukacin kakar wasanni ta bara baki daya. Juventus wacce ita ce ke lashe gasar ta Serie A a cikin shekaru 4 jere da juna da suka gabata, yanzu haka tana a matakin ta 15 ne a tebur tare da tazarar maki 10 curu tsakanin ta da Fiorentina da Inter Milan da ke jagorancin teburin gasar. A bangare daya kuma Fiorentina ta bi Inter Milan har gida ta lallasa ta da ci 4-1, abinda ya sa ta cin mata a yawan maki ta kuma dare saman teburin gasar bisa yawan zura kwallaye.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID a takaice, ma'aikatar gwamnatin Amurka ce wadda ke kula da taimakawa fararen hula na kasashen waje da agajin gaggawa. Manufar hukumar ita ce kulla abokantaka domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da kuma inganta dawamammiyar demokradiyya a dukkan al'ummomin duniya, yayin da take inganta tsaro da wadatar kasar Amurka. Me yasa hukumar USAID take ayyuka da dama domin ƙarfafa mata, manya da ƙanana? A cewar Babban Bankin Duniya, ƙasashen da suke da daidaito a tsakanin jinsi sun fi samun ci gaba da kuma gogayya. Domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da samun bunƙasar abinci a duniya da bunƙasa gagarumin tattalin arziki, dole ne a samarwa da mata da 'yan mata jari kasuwanni da ba su horo da ilmantar da su da kuma ba su damar shiga fagen shugabanci. A cewar babban mai gudanarwa akan daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata gwiwa ta hukumar USAID Susan McCam, ko da suke kashi 40 cikin 100 na manoman duniya mata ne, kuma a ko'ina kashi 3 daga cikin kashi 20 ne ke da gonakin kansu. A Afirka, mata na da kashi 10 ne a cikin 100 na dukkan nau'ikan kasuwanci, kuma kashi 8 cikin 100 na ƙanana da matsakaitan harkokin kasuwanci a kudancin Asiya ne. A cewar Ms. McCam, mata ba su da wata kaddara mai yawa, ba su samun wani abu mai tasiri, sun mallaki kaɗan ne daga cikin harkokin kasuwanci a duniya, kuma ana yawan hana su samun dama fiye da maza, ko da kuwa suna da matakin ilimi iri guda ko kuma sun fi mazan. Shi yasa hukumar USAID take aiki domin tabbatar da cewa dukkan shirye-shiryenta sun mai da hankali akan dukkan abubuwan da mata da 'yan mata ke bukata domin ci gaba. A ƙasashe fiye da 80, ayyukan hukumar sun mayar da hankali ne musamman akan inganta daidaiton jinsi. An san da cewa mata na da tasiri a wajen ci gaban tattalin arziki. A cewar babbar mai gudanarwa Susan Maham, shi yasa Amurka ke haɗa hannu da ƙasar Japan domin zaburar da mata da 'yan mata Afghanistan ta hanyar wani shiri da ake yi wa lakabi da Promote. Shirin Promote shirin hukumar USAID ne da ya fi kowane shirin zaburar da mata baki ɗaya a duniya. Shirin na tallafawa matan Afghanistan zamowa shugabannin siyasa da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a. Fiye da shekaru 50 kenan da hukumar USAID ke jagorancin ayyukan zaburar da mata a duniya, saboda dalilan da suka nuna cewar zuba jari ga mace na ƙara azamar ci gaba ta kowace hanya. Daga kawo ƙarshen matsanancin talauci zuwa ƙalubalantar ta'addanci, ba waɗannan al'amura kawai bane suke shafar mata ba, suna da matuƙar amfani da kuma ilimin yadda za a magance su. A cewar babban mai gudanarwa McCam, ƙarfafawa mata gwiwa ita ce gagarumar hanyar samar da ci gaba da tafi kowace a duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
da kuma ya kawo mu ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama da shugaban Rasha Vladimir Putin sun bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna yau Litinin a Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 4 ana yi a Siriya. A wani al'amari mai kama da nuna goyon baya ga wata akawun ƙaramar hukuma a Amurka wadda aka jefa a kurku saboda ta ƙi bada lasisin aure ga 'yan luwaɗi, Papa Roma Francis ya ce bai kamata a tilasta mutum ya saba ma lamirinsa ba.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Malama Juli da Malam Derek Alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.